Shirin mu na nishadi a yau na musamman ne. Mun samu bakuncin wani mai shirye fina-finai Sani Sulla Katsina wanda ya shafe shekaru 9 a harkar fina-finai. Ya ce yana shirye fina-finai, yana gudanar da dogayen fina-finai wato series, yana TV talk show da dai sauransu. Ya ce sha'awa ce ta sa ya bar aikin gwamnati ya kuma shigo harkar fina-finai. Ya take ne Mallam Sani Sulla.
Mai shirye fina-finai da future lens film da series da kuma television talk show. Mani ne National Secretary na Arewa Filmmakers Association of Nigeria.
Da Hausa.
Kungiyar masu shirya fina-finai ta Arewa.
Ka ce kana shirya series shine za a ce me?
Series kamar fina-finai amma dogaye masu dogon tsauni yanda ake sa lokaci-lokaci.
Kuma kana yin talk show irin a tattauna batutuwa?
Yana yin talk show kala-kala.
Akan
rayuwar mutane ne mostly. Rayuwar mata. Encouraging mata akan sana'o'insu, bukukuwansu da kuma waɗanda Allah ya ba baiwa kamar wani shiri a yan baiwa masu baiwa ake kira wanda Allah ya ba su da sai su display su nuna ma jama'a irin baiwar da Allah ya ba su da kuma wani shiri mu leƙa Kannywood da muke presently yanzu akan fina-finai ne muke shiryawa.
To kace kana yin wasan kwaikwayo irin dogaye, wasan kwaikwayo zamu ce musu kenan sai dogaye ko
fina-finai
da
dogayen fina-finai masu.
Me ya hankali harkar kake irin wannan ganin cewa na ga yawanci a nan mu arewacin Najeriya za ka ga an fi yin home video irin fina-finan kawai na sawa ɗaya a kalla ba wanda za a ci gaba ba.
Gaskiya ne lokaci ne ya canza. Da fim kasuwa aka fi sayan fim a kalla yanzu zuwan gidajen talabishin kala-kala da na ƙasar waje da na gida sun yawa. Shi yasa dole ka shiga harkar suna neman content ba su da shi dole ne suke nema ya irin waɗannan abin wanda zai sustaining nasu har zuwa wani lokaci. Shi yasa dole a yanzu ka shiga irin wannan series din.
Kenan yawaitar gidajen talabijin din nan ne yasa kuke yi da ba su yawaita ba?
Zai ba zuwa zaka ba ma wanda zaka ba. Da ai an ga mutane sun gane yanzu in kika duba gidajen mutane ka duba gida 100 gida 30 ne ko 20 suke sa series kallo dole duk a satellite suke kallo to dole ne lokaci ne yazo zamani ne ya canza sai a canza kamar yanda da muke yin VHS aka koma CD aka bar CD aka koma DVD to yanzu zamanin ma zai zo a bar CD a koma satellite ka gidajen.
To wannan ganin cewa irin waɗannan wasannin fina-finan da ake yana buƙatar kuɗi da lokaci da dai sauransu. Kamfanin kai kaɗai kake ko kuna haɗin gwiwa ne?
Gaskiya babu wani haɗin gwiwa. Ina gani ɗaya ne ma wanda ba haɗin gwiwa bane na wata yarinya ne. Wani series mero ko ta Annati Bashir wata actress nata ne ita ce a kamfaninmu amma muka yi mata shi. So banda shi duk series dinmu gaba daya na kamfani ne kuma ba haɗin gwiwa. Kamar wannan project dinmu na ƙarshe kukan kurciya din nan. Yana neman estimate budget nashi wajen miliyan 40 ne.
Miliyan 40. Kuma kamfanin kai kadai zaka yi wannan
din? Gaskiya ne. In kadai zamu yanzu haka ko su da suka showing interest kamar tashar Start Time daɗin ko wannan. Suna buƙatar wajen episode 100. A kan shi to muna tattauna akan abubuwa so na kamfani ne kuma in kana irin wannan project shine kake kullun zagin mu ake bamu iya ba idan ba ma dauko irin big project din nan irin wannan har yanzu rena mu ake su masu zagin mu sun ki su taimaka gwamnati ta taimaka ta kiya sai dai a dan gutsura ma abin da bai ishe ka ka fi ba tunda Bank of Industry ta zo ta ba ku ta hada mutum 10 ta ba su miliyan 9 miliyan 10 to ki tiya min yanda za a duk kudin ma sun kusan salwanta saboda bai ishe ka jari ba kuma yanzu suna bin mutane a ba su kasa sun lakafi dama ba su niyyar taimako ban za a hada mutum 10 a ba su yanzu project ɗaya zai dau miliyan 40 an hada ku miliyan 10 ku 10 ya za ku yi abun kirki. Kaga kenan babu wani abun nan.
Ta kungiyance ku ba ku yi wani irin hobbata kuka yi na ganar da su wannan Bank of Industry da gwamnati cewa lallai sai ta shiga kafin ku samu nasara a wannan masana'anta.
Gaskiya wannan shine babban kalubale a gare mu saboda duk abin da zamu yi mu nuna ma gwamnati cewa mu masu taimaka mata ne ya kamata ta taimaka mana abin da yasa na ce muna taimaka ma gwamnati wallahi in kika bi matasa da ke aiki a ƙarƙashin mu yanzu billahi lazi sun fi miliyan 20 direct or indirect a kai tsaye ko kuma a kai wasu akan hanya suke sayar da siji wasu shaguna gare su wasu costumes ne wasu makeup sana'a fa kusan 36 ke cikin film industry kowanne ka san kanshi yake ci kuma kowanne ka fi cikin ta wallahi zaka samu mutum a cikin ta sai yafi kusan mutum wani 10,000, 15,000 kala kala gasu nan kowace sana'a duk lokacin da ka huto zaka yi film yanzu kamar wannan kukan kuciya kusan mutum 1,200 ne zasu yi aiki a cikin shi kuma kowanne sai ka ci da shi sai ka bashi hakkin shi to kuma kai kadai kamfanin ka ba taimakon kowa to irin wanda muke son gwamnati ta yi in ana son a rage zaman banza a rage wannan crimes everywhere ya kamata a duba inda ke rage ma mutane aiki a empowering nasu sai a samu masu zaman banza duk sai ka rage mun rage musu amma mu ba a rage mana komai
an karar da gwamnati irin matasan da kuke iba aiki da irin taimakon da kuke mata
wallahi kullum muna magana amma kin saran abun nan na gwamnati ai in mostly in ba maybe wannan sabo gwamnatin da ta zo ta duba ta gani tunda yanzu ba babban ciwo a Najeriya irin unemployment to in har ka sami mai rage maka ya kamata kai ma ka taimaka mishi
a fannin tsegumi kuwa Jarumi Ali Nuhu ya dauki hutun wata guda na shirin fina-finai don halartar wani course a garin California da ke kasar Amurka Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya